sakamakon ayyuka na ta'addanci da ke karo ruwa a yankin Sahel ya samu sana da kwararru kan sha'anin tsaro gudanar da taro na kwanaki biyu a Agadez inda suka yi nazari na sabbin dabarun haɗa kai da nufin tunkarar annobar. Bazuwar kananan makamai da tsanani na talauci da rashin mulki na gari na taimakawa wajen bazuwar ta'addanci a yankin. A cewar Ouedraogo Coulibaly, masanin harkokin tsaro ne a ƙasar Mali, yace yaƙi da ta'addanci na buƙatar tsallan tsaf. Dole ne shugabannin ƙasashen yankin su warware ginshiƙi na ta'addanci kamar talauci da wariya da kuma adalci. To sai dai kuma hakan baya nufin hirar baka, dole ƙasashen su yi aiki tare. A cewar masanan dai, Afirka na buƙatar tunkarar annobar ta talauci da kuma tabbatar da adalci kan kowa. To sai dai sauyi a guguwar siyasa a yankin Sahel zai tasiri sosai a cikin yaƙin. Yanzu Kwande Seku ƙwararre kan sha'anin tsaro ne a ƙasar Togo, yace sakamakon sauye-sauyen da ake samu a yankin Sahel game da batun shugabanci barazana ne ga inganci na dabarun yaƙi da ta'addanci, kuma ana buƙatar kallon sabon kalubalen nan take da nufin nazari irin mataki na gaba domin a taimakawa wannan fannin. Tun daga shekara 2007 ne dai batun ta'addanci ya soma tasiri a yankin bayan ɓullar Boko Haram. To sai dai kuma suna ganin rushewar gwamnatin Gaddafi da ita ce Ummul Aba'isin bazuwar ƙananan makamai a cikin ƙasashen ECOWAS. Don haka ne ya zama dole ƙasashen su dunƙule wuri guda domin tunkarar wannan matsalar. A cewar Malam Ibrahim, wanda mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum,
a ƙasashen Afirka su hada ƙarfin su, su hada makamman su, hada duk abin da suke da su yake shi gaba daya, za ta iya tafi da mu cikin waga matsala ta ta'addanci. Yan Afirka su hada kansu wuri guda, su gama makamman su, su gama sojawan su, su gama ƙasashen su, su maida alƙibla guda ta yin yaki da ta'addanci.
Abin jira a gani dai tasirin tattaunawar da ƙwararru da masanan suka yi, wacce aka gudanar a cikin tsanani na talauci da rashin ayyukan miliyoyin matasan da ke zama mafi yawa na al'ummar yankin. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.